your destiny, don't fight it. War between the states united. It might be difficult, but might it be worthwhile? I ain't no Solomon from Babel, but my cards are on the table, and I swear that if I'm able, I'll run that mile. In a picture, I'm hanging in the loop. Like I said before, it's all in the glue.
Da 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 da